عليه السلام هو. الرحمن الرحيم صلى الله فقال موسى عليه السلام النبي موسى وان انت لا تبدا غريش يا كسنتي عالم المجلتي كو شيني مبي سني اجبلتي لما تقدم شيني كيتي ما قدم نا يتدوا ان كو وانا بني ake nufi to sai na gabe ba shi bane shi ne mafi sani wato rima ta kaddama da abinda ya gabata min amru nubuwar shi ne gani shi annabi Musa shi ya kowa sani daga al'amur annabta wannan kuma gaskiya ne don bai kamata a ce ga annabi wani kuma ya fi shi sanin sirrin annabta ba wa haza shi kuma hadiru a alamu shi ne ainihin mafi sani alal khususi a bisa ga wani kebantowar abu bima olima da abin da aka sananshe shi wani dullu alayhi kaunuhu ta'ala zance Allah na nuna shi annabi hadiru na da wani kebantattun sani da Allah ke jawo Allah ya yawo min ladun na ilimi mun sanar da shi ilimi daga wajenmu wa atqullahi zalika alayhi to a zargin Allah alayhi ga annabi Musa fi ma kana hudumula ma'u cikin abinda malamai suka faɗa to inkaru hazal qaul alayhi musanta wannan zance gare shi la'anna hu min shi lan yurda al ilma bai mai da ilmin ba ilayhi ba ga Allah kama qalat al mala'ikatu kama da mala'iku suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana ko to sibin wato qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana ko maka anta alim lakin kun la'anna hu lan yaraba wato qaulahu
Aulana
wulan yiyar na ƙaunarwa. Ƙauna kun ayyar daga cikin wani jiyan na ce. A wulan yaraba, shi Allah bai yadda da ƙaunarwa zance a nufin wuta bai dara a ta ɓangaren shara cewa ana alamun. To, wa zalika, dalilin haka wallahu alamu Allah shi ne masani. La'alla ya gata bin bihi fihi ma lan yabullu kamalahu don wannan bai kai kamala annabi Musa ba ya yi irin wannan bi ta suke kuma zai a cikin za ku je kan shi domin in kai sai yi ji to ka san ana ka zuma ku ke wani gudu don kada wanda bai kai matsayin annabta ba na annabi Musa shi ma in haka ta kama ya ce ni da kowa tsani don kamar wannan wanda muka gama magana shi kafin mai sallah ya ta faɗa wani littafi hadisi da yake ya haddace to don Allah zuwa annabi Allah ramma shin karatu ibada ce ko sana'a ce in ibada ce ana yin ta don sana'a ce kake kana dan a sanka a ba ka fangila da kai ko to shi ko karatu ibada ce ita ibada ana yin jin ta don wa to ina dalilin sallah na dalilin faɗi wai kai da a da girmanka to shi ne nan Allah bai ji daɗin yadda annabi Musa ya faɗa ka ba a fassara wasu malamai ba wa uluwu darajati kuma wanda bai kai daraja annabi Musa ba ne ummati shi daga al'ummar shi yayi irin wannan ta suke nan bai faya halaka ya kuma halaka don duk mutumin da ya ce to shi ta kowa suka yi shi ne to ya fi haɗa a fi haɗa Allah ko kuma ko ban da Allah ka ce ka yi mutane ilimi kai ne ka faɗa to ɗayan biyu tabbas dai akwai wani nau'i wanda shike na hauka don cewon aliba a zo mana filas cewon mutum ya fi kwazo ne ka ga nau'i ne fa na hauka in kuma shi ba akwai taske tunarsu wanda ƙur'ani ya daka tsawa kanta latu da ku an fusa ku kuwa alam ko to bi mani daga alku to a shekaga tsarkake kai ba tsoron Allah ba ne duk abin da ba tsoron Allah ba sabon Allah ne Allah shi mana sauki shi
lima taraf mana hukum